an haifi Muhammad Rabi Musa da aka fi sani da Rabi Musa Kwankwaso, shekaru 67 da suka shude a garin Kwankwaso na karamar hukumar Madobi a jihar Kano, Najeriya. Ya halarci karamar makarantar primary ta Kwankwaso da babbar primary a garin Gwarzo, sai makarantar koyon sana'o'i ta Udil. Kana daga bisani ya wuce kwalejin koyon sana'o'i da kere-kere ta Kano, wato Kano Technical College, inda bayan kammalawa ya tafi kwalejin fasaha ta Kaduna, wato Kaduna Polytechnic, inda ya samu karama da babbar diploma. Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya kammala karatun degree na biyu a kan fasahar injiniyan samar da ruwa a Jami'ar Laborok da ke kasar Burtaniya a shekarar 1985. Kana a bara ne kammala karatun degree na uku, wato degree digirgir da ake cewa PhD, a Jami'ar Sharda ta kasar India. Ya yi aiki a kamfanin Reka mallakar gwamnatin Kano tsawon shekaru 17. Kana daga bisani ya shiga harkokin siyasa a shekarar 1991 har ma ya zama dan majalisar wakilai ta Najeriya. Honorable Habibu Hassan El Yakub, tsohon dan majalisar dokokin jihar Kano ne da suka fito larji guda da Dr. Rabi Musa Kwankwaso.
Da yayansa muka yi a Kura Central Primary School. Shi ya fara a Kwankwaso ne, daga nan ya tafi Gwarzo Boarding Primary School, kuma daga nan ya tafi Wajil Craft School. Lokacin hutu mukan haɗu, ni kuma ina Beach Teacher Training College. Daga sanin mu na wannan lokaci, shi jagora Engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso mutum ne zamu iya cewa na farko tun yana yaro na tsatsi, kuma mutum ne mai tattali, dan ko da muna yara baya kashe kuɗi bargade. To tun daga wannan lokaci muka fara ganin alamu na natsuwa da alamu na shugabanci.
A shekarar 1999 ne aka zaɓi Dr. Rabi Musa Kwankwaso a matsayin gwamnan Kano a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Honorable Isyaku Ibrahim Kunya na cikin haduman gwamnan da suka yi aiki ƙud-da-ƙud a gidan gwamnati.
A shi kansa harkar gwamnatin mutum ne hazikin gaske. Wannan hazikancin nasa ya sa yi ta zuwa da programs daban-daban wanda babu wata gwamnatin da ta taɓa bujiro shi a wancan lokaci. Misali, wani tsari na CRC. Wannan CRC ɗin su aka ba dama na kowace local government su aiwatar da waɗansu programs na gwamnati domin ci gaban ita wannan local government. Misali, a wannan CRC aka kawo ciyar da yara a makarantun primary school. Aka kawo ɗinkawa yara uniform a makarantun primary.
Gabanin ya zama gwamna, tun yana ma'aikacin gwamnati, Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya fara nuna kishin al'ummar yankin da ya fito, inji Honorable Habibu Hassan El Yakub.
Mun kafa ƙungiyar ɗalibai da kuma ma'aikatan gwamnati na tsallaken hayin kogi, wanda shi ya shugabance ta. Kuma makasudin kafa wannan ƙungiya domin tun muna gundumar ranar muna da ƙarancin abubuwan jin daɗi a tsallaken hayin kogi, wanda ita ta haifar da ƙaramar hukumar Madobi. Ya za mu samu wa da mutanen mu titi, ya za mu samu musu da ruwan sha, ya za mu samu musu da makarantu da dai makamantansu. So muka kafa ƙungiya, ya zama to ya shugabance ta. Muke zama daga wannan gari zuwa wancan gari.
Masu kula da lamuran mulki da harkokin demokradiyya a Kano sun lura cewa an samu bambanci da yadda Rabi Musa Kwankwaso ya gudanar da gwamnatinsa ta farko da ta biyu a jihar Kano. To amma Honorable Isyaku Ibrahim Kunya ya fayyace dalilan hakan.
Sabon Kwankwason da amma masu faɗi sun faɗi shi ne, watakil wancan karan abubuwa da yawa sun faru. Waɗansu sun kawo tannaki da yawa a wancan lokaci. To kaga tun da ya koyi darasi a nan, in ya dawo ba zai sake daya maimaita wancan kuskuren da ya ba.
A yanzu dai Dr. Rabi Musa Kwankwaso na cikin jerin mutanen da ke takarar shugabancin Najeriya a jam'iyyar NNPP a zaben da za a yi watan gobe na Fabrairu. Kuma Honorable Umar Haruna Doguwa, shugaban reshen jihar Kano na jam'iyyar, ya yi ƙarin haske a kan dalilan Kwankwaso na yin wannan takara.
Ya yi aikin gwamnati, ya yi majalisar tare, ya yi shugabanci a ciki, ya yi executive position mato gwamna, ya yi ambassadorial position, ya yi ministerial position, so kai yana da experience da gogewar da idan an bashi, in Allah ya yarda za a samu nasara a Najeriya. Amma bayan wannan kuma shine kishin al'umma da kishin ƙasar.
Daga lokacin da ya zama gwamnan Kano a shekarar 1999 zuwa yanzu, Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya yi magoya baya da ɗaliban siyasa da dama, ko da yake wasu daga ciki ba sa tare a yanzu. Alhaji Umar Labaran Danga mai lakabin Sheshin Kwankwasiya na cikin tsaffin ɗalibansa na kud-da-kud a siyasa.
Injiniyar Dr. Rabi Musa Kwankwaso mutum ne wanda yake kokarin koya wa mutane siyasa ba tare da bambanci ba, ko daga ina ka fito babu ruwansa, indai kana tare da shi zai koya maka. Ko mutum ne wanda yake kokarin kiyaye ƙarya, in yi alƙawari kuma yakan kokarin cikawa. Rauninsa shi ne cewa bai fiye karɓan shawara ba, kuma mutum ne mai son kansa, ba ya so ya ga wani ya fi shi, yana son kowa ya zama a ƙarƙashinsa, kowa ya zama yaransa. Sai yasa za ka ga dalilin da yasa duk wanda kaga yana tare da shi, to in kuma ya girma ba zai iya ci gaba da zama da shi ba.
Dr. Rabi Musa Kwankwaso, wanda yanzu haka ke da mata da ƴaƴa, a baya-bayan nan ya ziyarci cibiyar Chatham House da ke birnin London, inda ya gabatar da lecture, har ma ya ƙara nanata manufofi da tsare-tsaren da zai aiwatar muddin ya zama shugaban Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.